Shakwatar rundunar sojin Najeriya ta uku da ke Jos jihar Plateau ta gurfanar da wasu jami'an ta 17 a gaban wata kotu ta musamman bisa zargin su da aikata ayyukan da suka saba wa tsarin aikin su. Waɗanda aka gurfanar a gaban kotun sojin sun hada da wani jami'i mai babban mukami guda ɗaya da sauran sojoji 16 da ake zargin su da aikata kisa, safarar makamai da sauran manyan laifuka. Da yake kaddamar da kotun a shakwatar runduna ta uku Maxwell Kobe da ke Jos, shugaban kotun sojin Brigadier General Leafis Bello ya jaddada muhimmancin yin da'a, yin biyayya ga tsarin mulki da kwarewar aiki a tsakanin sojin Najeriya.
All stakeholders must strive to maintain professionalism in order to achieve the common goal of unhindered justice and fairness to everybody.
Brigadier General Bello ya ce kotun za ta yi adalci wajen tabbatar da dukkan waɗanda ke da ruwa da tsaki sun bi ƙa'ida wajen yin hukunci da adalci ga kowa. Al'ummar jihar Plateau sun yi na'am da matakin da rundunar sojin ta ɗauka. Shugaban ƙungiyar da ke samar wa 'yan adam 'yanci mai suna Yava, Comrade Pakim Jacob Choji, ya ce dama can jama'a a wasu lokacin na kokawa da wasu gurɓatattun jami'an tsaro.
Akwai lokacin da yawa da ana dinga cewa ai jama'an tsaro suna haɗa kai baki da masu miyagu da bakiyo domin a gan cewa an ci amanan al'umma. Ba wai jama'an tsaro ne kawai na sojoji ba, har da na su police da saura da ana zage cewa wai suna yin wannan. So yau da aka gan cewa an fara ɗaukar mataki, in har kana da wani magana da akan cewa wai soja ko police ya yi kaza, za a iya a je a kai kara, don an sani cewa in an kai kara akwai mataki. A ɗayan bangaren kuma su sojojin da suke wannan aiki sun sani cewa yanzu dai ba wai in ka yi abu sai ka gudu da shi sai a tafi kawai kaman ba doka a kasa ba. Tunda an fara sa musu ido, su ma yanzu in sun je idar da aikin su su idar da shi akan ka'idodin aikin da ya kamata su yi.
Shi ma shugaban kungiyar Miyetti Allah karamar hukumar Mangu a jihar Plateau Yahaya Bello Shanono yace sun yaba da matakin gurfanar da sojojin a gaban kotu.
Wannan tsarin da aka dauka a gaskiya ne ina ga an dauki mataki wanda zai taimaka duka bangarerin biyu. Misali mu kaddara ko a bangaren Fulani in muna da korafi a kansu sai muka gani gwamnati ta dauki mataki a bangaren soja an sa doka wanda in soja ma ya dauki doka akwai kotun da aka sa musamman domin sojoji. Gaskiya dauka wannan matakin zai taimaka kware da gaskiya.
Tun farko alƙalin kotun sojin Manjo Nasir Abdullahi yace gurfanar da waɗanda ake zargin na nuni da cewa runduna ta uku ba da wasa take ba wajen yin adalci ba tare da la'akari da matsayin jami'i ba.
One of the aims of court martial is to achieve timely and quick distribution of justice.
Kotun ta ɗage sauraron ƙararrakin ne zuwa ranar 6 ga watan Maris. A halin da ake ciki kuma wasu jami'an sojin na runduna ta uku da ke Jos sun samu karramawa daga rundunar bayan sun ƙi amincewa da karɓar kuɗi na rashawa har naira miliyan 1,500,000 daga hannun wasu da suka kama da satar shanu guda 30 na wani mai suna Shehu Umar daga Mangu. Jami'an sojin su takwas sun ƙi karɓar na goron ne suka kuma damƙe barayin. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.